This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau 14 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace Litinin, Aliyu Mustapha Sokoto yakan shigo da labarin wasanni, amma kafin nan za ku ji wani abin da ya tsone wa ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Edo. Muna kuma da rahoto kan matsalar karancin mai a birnin Eko, amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Ƙungiyar 'yan shiya ƙarƙashin jagorancin Malam Ibrahim Al-Zazzaki ta yi zargin cewa sojoji sun kashe wakilanta 300 a birnin Zaria, jihar Kaduna, arewacin Najeriya. To amma kuma wasu rahotanni sun ce waɗanda aka kashen ba su kai 20 ba. A ranar Asabar wannan tarzoma ta fara lokacin da 'yan shiyan suka rufe hanyoyi, kuma wasu shaidun gani da ido sun ce 'yan shiyan sun jejjefi jerin gwanon motocin hafsan sojojin Najeriya, General Tukur Buratai. Mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya ya ce jifan da 'yan shiyan suka yi ƙoƙari ne na yi wa hafsan sojojin kisan gilla. Ita kuma ƙungiyar 'yan shiya ta ce ba ta yi yunƙurin kashe hafsan sojojin ba, sojoji ne suka kai wa 'yan ƙungiyar hari. A kan wannan labari na tuntuɓi mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya wanda ya musunta wannan iƙirarin. Ya ce yanzu haka sojoji da 'yan sanda da kuma ƙungiyoyin hankoron kare haƙƙin jama'a suna gudanar da bincike a kan wannan al'amari, a saboda haka ba zai yi riga malam masallaci ba. Ya ce idan aka kammala bincike, rundunar soja za ta gabatar da sanarwa.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar Burundi da su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar. Jiya Lahadi, John Kerry ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas ne a kawo ƙarshen kashe-kashe, tunda farko ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗawa Amurkawa da su guji kai ziyara ƙasar Burundi, kuma ta ba da sanarwar cewa waɗanda suke ƙasar su fice ba da jinkiri ba, a yayin da tanzumar siyasa ke ci gaba da yin ƙamari a ƙasar. Fiye da mutane 80 ne aka kashe a ranar Juma'a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai sammame sansanonin soja a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Cikin waɗanda aka kashe har da jami'an tsaro guda 8 da kuma mahara da dama. A watan Afrilu aka fara wannan rikici lokacin da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takara a karo na 3. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa tun wancan lokacin tanzuma ta kashe fiye da mutane 240. Ta kuma tilastawa 'yan Burundi 220,000 arcewa daga ƙasar.
Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin aka shiga rana ta biyu a zaben da ake yi a kan sabon tsarin mulki a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, bayan da mummunar tarzoma ta dagula zaben a wasu yankunan ƙasar jiya Lahadi. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce an kashe mutane 5. Kuma akalla mutane 20 aka ji wa rauni a jiya Lahadi, lokacin da masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayan zaben raba gardamar suka yi musayar harbe-harbe a Bangi, babban birnin ƙasar. Shawarar sabon tsarin mulki da kuma zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi a ranar 27 ga wannan wata na Disamba, idan Allah ya kai mu, an tsara ne da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar shekaru 3 da ta munance a saboda fafatawa da ake tsakanin 'yan yaƙin sa kan musulmi da na Krista. Dubban mazauna ƙasar 'yancinsu musulmi ne aka tilastawa arcewa daga gidajensu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ma'aikata a jihar Niger, Najeriya sun koka kan batun wani tsarin karɓar kuɗin fansho da gwamnatin jihar ta gabatar. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton.
Tun a shekara ta 2007 ne dai ake amfani da sabon tsarin pension da ake cirewa kowanne ma'aikacin gwamnatin jihar Niger kashi 7.5 na daga cikin albashin ma'aikatan da a yanzu suka ce babu wani wanda ya amfana da shi. Dama dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta gayyaci ma'aikatan domin jin ta bakin su akan lamarin sabon tsarin albashin a sakamakon korafe-korafen da tace ta samu. Honorable Ahmed Marafaguni shine kakakin majalisar dokokin jihar Niger.
Zaman jin ra'ayin jama'a ya zo ne sabili da koke-koke da muka samu daga ma'aikata da jama'an Niger gaba daya game da wannan sabon tsarin pension da ta zo.
Shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger dai Comrade Idris Indaku ya gabatar da jawabi a zauren majalisar.
The deduction must be stopped. After stoppage of the deduction, the law must be repealed. After the repeal of the law, contributed money must be returned to contributors.
Yace dole ne a dakatar da cire kudaden. Bayan an dakatar da cire kudaden, dole a samar da dokar da za ta maida wa kowane ma'aikaci kudinsa. Suma dai wasu ma'aikatan da suka halarci zauren majalisar ga abin da suke cewa.
Sunana Idris Alhassan Ndalati. Sun cince mu ba su biya mu kudin mu na pension namu ba. Ba gratuity ba pension. Ni ma yanzu na retire. Ba pension ba gratuity bara nike yi. In samu abin da zan ci.
Sunana Maryam Talatu Umar daga Niger State College of Education. A gaskiya inda za a scraping din shi off zai ma kowa dadi. Domin kuɗin ma ba mu san inda yake zuwa ba.
Me yasa ba ku so tunda an ce tara muku ake in koyi retire?
To an ce tarawa ake amma mutane nawa ne yanzu ga suka yi retiring aka ba su pension din?
Bayanai dai sun nuna cewa akwai miliyoyin naira da ake neman bahasi a kansu a ma'aikatar pension jihar Niger a ƙarƙashin wannan shiri. Da a yanzu haka bayanan ke nuna cewa tuni ma jami'an tsaron farin kaya suka fara gayyatar wasu manyan jami'an ma'aikatar pension domin neman bayani. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta lashi takobin zakulo gaskiyar lamarin domin tabbatar da adalci. Kamar yadda shugaban kwamitin binciken wannan lamari a majalisar Honorable Malik Madaki Boso ke cewa.
Ba wannan kudin ba a ce a aji a ba wani rinci ko a ba wani ci ba. Kudade ne da aka ce doka ta ce a cire ma a cire ne albashin mutum in ya yi rita a bashi. So in akwai wanda ya ɗauki kudin nan dole ne da yardan Allah wannan mutumin da ya ɗauki wannan kudin sai ya dawo da shi. Kuma ya dawo da shi ya fuskanci kuma hukuma.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma batun matsalar karancin man fetur a jihar Eko ga rahoton da wakilin mu Babangida Jibrin ya hada mana.
We have enough product to last us through December.
Karamin ministan man fetur na Najeriya, Mr. Ibe Kachuku kenan, yake bayani game da matakan da gwamnati za ta dauka na sakafin wando daya da duk wani mai shigo da man fetur daga kasashen waje, amma kuma yake sayar da shi a kasuwar bayan fage. To sai dai kuma duk da wannan gargadi na ministan, ana ci gaba da fuskantar karancin man fetur a sassa daban-daban na Najeriya, musamman ma dai a nan jihar Lagos, inda layin man fetur din ya dawo. A cikin sanarwa da ministan kuɗi Mrs. Kemi Adeosun ta fitar, ta ce tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci a biya masu shigo da man fetur ɗin waɗannan kuɗaɗe. Akasarin masu shigo da man fetur ɗin dai sun yi zargin cewa ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje shi ne yake hana su samu ko kuma su kunin ci gaba da shigo da man fetur ɗin bisa matakan da Babban Bankin Tarayyar Najeriya ta ɗauka na bin diddiki da kuma dogon turanci wajen samun kuɗaɗen ƙasashen waje. Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar masu canji ta ƙasa, kuma na tambaye shi ko da gaske ne ƙarancin kuɗin na hana masu shigo da man fetur cikin Najeriya su kunin ci gaba da nasu aikin. Sai ya ce
daga ai akwai gaskiya a ciki, ana ba mu miliyan 80 a sati, miliyan 160 a sati, an dawo da shi miliyan 30. Idan ka duba foreign reserve din kasan, asusun kasan gabaki daya wanda yake shi ne numfashin kasan, ya dawo daga biliyan 30 zuwa biliyan 29. Sannan idan ka kara duba farashin mai da yake shi ne muke fankama da shi, muke yi determine da shi, ya fadi daga 140 ganga $140 zuwa ƙasa da ba $40.
To koya karancin man fetur din ke shafan hada-hada da sauran harkoki na 'yan Najeriya a nan birnin Lagos ga abinda wasun su ke cewa.
A gaskiya muna fama da matsala mai matuƙa, saboda ta kai yanzu ina da wanda ya je gidan mai tun daga karfe 9 na safe bai samu ba sai yanzu zai dawo.
Kamar nawa to ake saida muku man fetur din a gidajen mai?
A gaskiya a gidajen mai suna saida matsayin naira 87.
Alhaji Adokowa Abashi wani mahauci ne da ya ce suna fuskantar matsala na shigowar dabbobi daga arewacin Najeriya a sabili da karancin na man fetur.
Akan samu gosulwa kan hanya, za ka sa wata mota kwana uku akan hanya, kwana biyu akan hanya, wata dabban ake ta sai ga idan an tare ita ba za ta iya miƙewa ba. To da gosulwa ya riga ya sanu sun sha wahala a hanya, domin haka ne amma hakika muna kuka mu gwamnatin Lagos sai mai azarci ta duba mu wajen man fetur din nan.
Babangida Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 4 saura minti 20 na yamma. Ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A shirin labaran wasanni yau muna da tarin rahotanni barkatai kan nasarar Najeriya na sake lashe wani kofi na matasan Afirka.
Ubangiji Allah ta tabbatar mana da alheri, mun ci kofi biyu a shekara guda kuma dukkan na duniya da na Afirka da na duniya gaba daya.
Za mu kuma ji martanin mutanen Maradi kan rage wasannin kwalliya.
Wannan abin ya rage ma wannan taro armashi.
Daga nahiyar Turai kuma
kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta rasa damar ta darewa teburin gasar Premier ta England din a wannan makon.
A birnin Kwanni tsofaffin zakarun kokowa sun ci arena su.
Sai a mai mu jakkantar ku.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Nigeria, Algeria kusan su ne yazo ɗaya ko? To amma sun shiga filin wasa an kecire ne, kuma ƙashinta Nigeria ce ta yi nasara kan Algeria wajen lashe kofin matasan ƙasa ga shekaru 23 wanda aka yi a Senegal.
Tebo Ogene Karo shi ne ya soma zurawa Nigeria ƙwallo a minti na 12 da soma wasan ta hanyar bugun penalty. To amma kuma ƙasar Algeria ta farke cin sa'adda ɗan wasan baya na Nigeria ya ci kansu da ka. Sai dai kuma a minti na 40 Etebo ya sake zura ƙwallo ta biyu, lamarin da ya wa Najeriya nasarar daga kofin na Afirka karon farko a tarihi. Duk kokarin da Algeria din ta yi na ramawa ya ci tura dukkuwa da bugun penalty da ta samu, wanda mai tsaron gidan Najeriya Emmanuel Daniel ya tare. Wannan ne da ya karo na biyu da kasashen biyu suke karawa da juna a gasar, domin ko sun hadu a matakin rukuni-rukuni inda suka yi kunnin doki ba wanda ya jefa ƙwallo. Tun kafin wannan wasan da ya sai da aka fafata tsakanin kasar Afirka ta Kudu da mai masaukin baki Senegal a wasan fitar da na uku, inda Afirka ta Kudu ta yi galaba da ci 3-1 ta hanyar bugun penalty bayan da wasan su ya karkare a kunnin doki ba wanda ya zura ƙwallo. Kasashen uku wato Najeriya da Algeria da kuma Afirka ta Kudu su ne za su wakilci nahiyar Afirka a babbar gasar wasannin motsa jiki ta duniya a birnin Rio na kasar Brazil.
To a gaishe ka Murtala. To muna da martani da yawa daga wurin 'yan Najeriya da ke sassa daban-daban. Bari mu fara a ƙasar Yarbawa.
Sunana Abubakar Dangirangiro. Kashi ka ai mun ji daɗi wannan lamari, wallahi murna gaba da baya, wallahi mun yi murna. Ubangiji Allah tabbatar mana da alheri, mun ci kofi biyu a shekara guda kuma dukkan na duniya da na Afirka da na duniya gaba daya.
Sunana mu gide ai wannan wasa Allah san barka. Gaskiya dama ne ga fatan gani ko shi ne gani kuma ai adawa sun ji kunya.
Sunana Chinedu ina kasuwa a na gala ake. Na gani gaskiya Allah ya ba mu sa, Allah ya ba mu alheri. Mun ji dadi wasa wanda aka yi, saboda Allah ya ba mu cup. Allah ya yi da wajen kwallon na mun samu cup na ba wani lahi.
Ko akwai wata shawara da zaka ba su yan wasa da kuma coaching yan wasar?
Ina so in ga ma masu coach yan wasan na, saboda bun da ya sa ba mu ci da ba mu ci cup, saboda ba wani supporting, ba wanda yana sa mun hannu, sannan kuma ba wanda aka cewa ana je wani bangare a cewa wannan bangare Ibo, a je wani bangare a cewa wannan bangare Ibo, ba hada su duka sun yi aiki. Kaga yanzu wannan wasa wanda aka yi a je bangare daban-daban aka hada su, suke aiki suke kokari suke kama wannan kofi na. Shi ne ina son ga masu coach sun dige tafi ko ina wannan bangare daban-daban sun kawo mutane wanda sun yi aiki. Insha Allah Najeriya dai za ba number 1 a duniya in su suna yi haka.
Sunana Mutairu Alatishe. Nigeria sun ci kofi sun yi dai kokari ne. Mun dai gode mun gode Allah sun kaci. Amma wasa nasu ba dadi sosai.
Ni dalilu sunana. Aba wasa ai iyaka ka'idar wata ka'idar da kowa mu dan Nigeria.
Akan nasarar da Nigeria ta samu akan kasar Algeria inda ta sami kofin kwallon kafa na duniya. Hassan Umar Tambuwal. Muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaishe Kamala Hassan daga yankin Niger Delta kuma.
My name is Joseph Achibu. In my own opinion, I'm happy about under 23 national team that win the cup.
Wannan yana cewa ne sunana Joseph Achibu. Ra'ayina ina farin ciki ganin cewar wannan team na matasa ɗan ƙasar da shekaru 23 san dauko wannan kofi. Gaskiya wannan babban nasara ce ga ƙasar mu. Shi kuwa wannan yace.
Well, I'm very happy to hear good news about Nigeria.
Yana cewa ne na ji dadin samun wannan labarin cewa Nigeria ta samu nasarar cin kofi na matasa ɗan ƙasar da shekara 23 da kuma wucewa gasar ƙasar Brazil da za a gudanar a shekara mai zuwa. Lalle wannan mun yi murna.
Sunana Steven daga Port Harcourt. Na farko na ji dadi da Nigeria ta yi nasara da wannan wasan da suka yi.
Ni ne Hudu Wanzami mazaunin Port Harcourt. Mun samu nasara under 17 mun dauko kofi a lokacin mulkin Muhammadu Buhari kuma gashi mun samu mun dauko wata lamba ta caca da aka yi ta dara da lokaci ɗaya ne da aka dauka da wannan yara da under 17 yanzu kuma sai ga wata nasara kuma mushin ya ta sake samuwa yaran mu under 20 dream team sun samu kokari sun make shauran abokadan adawarsu sun dauko kofi wanda za su yi qualifying zuwa Olympic.
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka Port Harcourt Nigeria.
To a gaishe ka Lamido. To muna da rahoto kan wasannin league na kasashen Turai amma bari mu gama da rahotannin mu guda biyu daga jamhuriyar Niger kuma za mu fara ne a maradi inda ake korafi game da rage wasu wasanni da aka yi na kwalliya.
Ga ana sauran kwanaki kadan a gudanar da sallar maradi kwalliya da za ta gama matasa da sassa daban-daban na kasa sai kullum mu labari yazo an rage waɗansu wasanni daga ciki. Hakan ya sa waɗansu matasan tofa albarkacin bakin su akai.
An son samu ne gaskiya an so duk matasan Niger a taro a maradin nan ayi wasa ayi dariya a san juna kuma zai karfafa kuma zai sa wani ya san waɗansu wasanni.
A matsayina na wanda yake shirye-shiryen wasanni zan iya ce muku wannan abin ya rage ma wannan taro armashi. Don kadiba kamar bara yanda aka yi shi a Doso ƙungiyoyin wasanni sun kai wajen 10 aka zo yanzu gashi a ce an taro a maradi ƙungiya 3 kaɗai na wasanni abin gaskiya ya rage armashi sosai.
Kenan domin samun labari tartibi gidan rediyon Amurka ya garzaya a ofishin commissioner mai kula da harkokin wasanni a cikin jiha Malam Sale Dangadi ya tabbatar mana da dillan abin da ya saka waka.
Abin da ke so mutane su gane ba wai an soke su ne ba saboda kawai ana ra'ayin a soke su. A'a, duka dai kun san ina son kwatanta mutane balo kullum ma matasa yin ta suke ko ba haka ba. Kuma in kuka dauki lalle harka kokowa sai mu gani nan da ko kasa ga wata guda in Allah ya yarda bayan sallah ta kare za a tai garin Doso domin a yi kwambala ta kasa gaba dai.
Ko za a bayyana wannan irin wasanni ne aka dan rage a ciki.
Akwai kokowa, akwai balo, akwai tseren gudu, sannan akwai wasan da ake ce ma karate.
Sai dai waɗansu mutanen na cewa ma'abuta wannan wasanni kamar hilaye ne na wajen wasannin za a gudanar su a lokacin maradin kwalliya aka soma aikin da latti ba a kare ba da wurwuri.
Wannan nike ga ba ita ba ce cikakken hujja. Yan mu ma nan maradi muna da wa'annan teren-teren din a cikin lakon-lakon. In ka ɗauki university akwai teren, in ka ɗauki lycée technique akwai teren, in ka ɗauki école normale nan ma akwai teren. Dukka lakon-lakon muna da teren wanda ake iya a yi wannan wasanni. Kenan ba wannan hujja ba ce za ta iya hana a ce an yi wannan wasanni.
Sai fatan a yi sauran shagulgula lahiya. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka Malam Mani, bari mu je birnin Kwanni inda aka yi tankade da rairaya na ƴan kokawa.
ƴan kokowa 165 ne da suka fito daga gundumomi 11 na jihar Tawa suka share sati guda suna gogawa a garin birnin Kwanni, inda aka zabi 25 daga cikin su domin wakiltar wannan jaha a karo na takobin ƙasa na wannan gasar ta kokowar gargajiya da zai wakana nan da ƴan kwanaki kalilan a birnin Dosun. Kuma shugaban kungiyar kokowar ta birnin Kwanni ya ce dai a nasa bangaren Allah ne ya fidda su kumya. Ga Musa Karhi:
wannan wasani na ji dadi da yasa an kawo ta garin mu, an kare lafiya, mutane na Kwanni suna jin maganar mu, suna jin umurnin mu, babu wanda ya kwada da wani, kuma babu dan kokowar da an kaji ma.
Sai dai bangaren tsohon zakarun ƴan kokowar na ƙasa kuma na jihar Tawa sun koka da cewa da zaran tauraruwar su ta dushe sai a koma ana musu kamun sakai narkashi. Kamar yanda ɗaya daga cikin su Isa Gazaguru ya mini ƙarin bayani a yau da safe:
ni abin da nake kuka da shi, a gyara mana kokowa Niger, in ka ci takobi a bambanta ka da wanda ci takobi, in baka ci ba a bambanta ka da kai baka ci takobi ba. Sarki a san sarki na, dan galadima a san dan galadima na, wanda ya suna a san yayi suna. Amma sai a maishe mu jakkan tarko, jaki na tarko, in an ka dauke shi an ka kai kaya inda dai sai a sike shi ya tayi ci bikin bikci, in biki da shi in wani abu ci ya tayi ci da in kai lohi sai a kame shi a kai sha daure, in ba shi ja tayi biyoli ne haka aka sa dauke mu.
A wannan tankade da rairayar na jihar Tawa tsohin zakaru sun kwashi kashin su a hannun matasa, inda Haruna Abdu da ya taba zama zakara na kasa har so biyu, ya sha kasa kuma har so biyu a nan garin birnin Kwanni. A wannan tankade da rairaya, Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To sai da yake Malam Haruna, to bari mu karkare da wasannin lig-lig na kasashen Turai da aka kammala a ƙarshen makon nan.
Za a yi karon battar karfe ne tsakanin zakarun Turai da Spain, wato Barcelona, da jagororin gasar Premier ta Ingila a halin yanzu, wato Arsenal, a zagayen 16 na gasar ƙwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai, wato Champions League. Hakan ko ya biyo ne bayan taron tsara jadawalin fafatawa a matakin 16 ga kungiyoyi 16 da suka tsallake matakin rukuni-rukuni da aka gudanar a yau Litinin. Wannan gamin da ya maimaitawa ne na wasan karshe ta gasar ta shekara ta 2006 a birnin Paris, inda Barcelona ta doke Arsenal da ci 2-1. Tarihi ya kuma maimaita kansa a haduwar Chelsea ta Ingila da PSG ta kasar Faransa, waɗanda wannan ne karo na uku jere da juna da suke haduwa a wannan matakin. Manchester City za ta kara da Dynamo Kiev, Roma za ta hadu da Real Madrid, yayin da Juventus da ta kai har a wasan karshe ta gasar a bara za ta fafata da Bayern Munich. Gent za ta kara ne da Wolfsburg, PSB ta hadu da Atletico Madrid, yayin da Benfica za ta kece Reni da Zenit. Bari mu koma Ingila, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta rasa damar ta ta darewa teburin gasar Premier ta Ingila din a wannan makon, sakamakon doke ta da Bournemouth sai da ci 2-1. Ba ma United kadai ba, kusan dukkan masu ra'ayin ƙwallon kafa sun sha mamakin yadda Bournemouth da ke fama a can kasan teburin gasar, inda ma take fuskantar barazanar faduwa daga gasar, wanda ya bata nasara ta 2 a jere kenan akan manyan kungiyoyi, domin ku a makon jiya ne ta kara da Chelsea ta kuma doke ta da ci 1 da nema. Hakan ya sa Bournemouth din dagowa zuwa matakin ta 14 a tebur da maki 16, yayin da Manchester United take ta 4 da maki 29. Yanzu haka dai Arsenal ce ke saman teburin gasar da maki 33, bayan da ta yi galaba akan Aston Villa da ci 2 da nema. A kasar Spain kuma Real Madrid ce ta rasa wata damar a kokarinta na cike gibin da ke tsakaninta da jagororin teburin gasar La Liga, wato Barcelona, sakamakon kashin da ta sha a gidan Villarreal da ci 1 mai ban haushi. To sai dai Atletico kan bata yi sanyi a gwiwa ba, ita kan ta yi amfani da wannan damar, domin ko yanzu haka makin su 1 da Barcelona, wato maki 35 kowaccensu, inda Barcelona take saman teburin da yawan kwallaye. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Shuwa gaishe kuma malamai. To jama'a, duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wacan Allah ya kai mu. Muna godiya ga wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau, wanda suka hada da Murtala Faruku Sanyina da Hassan Umar Tambuwal da Lamido Abubakar Sakwato da Shaibu Mani da kuma Haruna Mamman daga birnin Kwanni. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. da yake magana a wajen taron da ake kira da Saban Forum a nan Washington. Sakataren wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka gaba daya za ta ta'allaka ko kuma dokra. Yace siyasar wajen Amurka za ta ta'allaka ne akan gabas ta tsakiya domin tabbatar da cewa an taimake su wajen ginawa da kuma warkar da raunin da suka samu a yankin. Raunin da ya hada da yaƙe-yaƙe wanda ya halaka dimbin mutane sannan kuma ake fatan a ga ƙarshen sa domin a samu a kai ga gaci. A cikin manyan abubuwan da suka taso, Mr. Kerry ya bayyana wasu abubuwa da aka samu nasara a kansu kamar maganar siyasa ko kuma magance matsalar rikicin Siriya a siyasance. Idan kuma har hakan ta yiwu, to tabbas wannan abu zai kai ga ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci irin su da Ish da kuma ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi. Haka kuma ya nuna matsalar da ake samu na tsakanin Falastinawa da Yahudawa game da karya yarjejeniyar da take tsakanin su na zama lafiya da juna, inda kuma hakan yake kawo matsaloli da wahalhalu wurin shawo kan matsalar 'yan Falastina din da Isra'ila, wanda kuma hakan yake haifarwa da mutane jallujoga. Wanda yace gaba daya waɗannan ƙasashe guda biyu suna iya taruwa su hada kansu domin zama su tabbatar da tsaro da kuma ci gaban yankunan su gaba daya domin ba wanda zai yi sai da daya. Inda Amurka tace za mu kasance tare da su a kowane mataki tare da mara musu baya na kan wannan magana ta shawo kan zaman lafiya domin tabbatar da shi a cikin ƙasashen. Haka kuma masu kokarin wanzar da zaman lafiya a yankunan za su samu nasara domin kuwa hakan zai ba su dama ta yadda in aka zauna aka tattauna komai zai wuce kamar yadda shi Kerry ya bayyana. Sannan hakan zai kare yankunan daga shiga matsala da hatsarin rayuwa na matsaloli daban-daban da za su iya fadawa ciki. Inda ya kara da misali da cewa yarjejeniyar da aka cimma ta maganar makamashin nukiliya da kasar Iran da kasashe masu fada aji a duniya tana da matukar muhimmanci. A shekaru biyu da suka gabata, lokacin da aka fara maganar daidaitawa ko kuma yin wannan yarjejeniya da kasar Iran, kasar Iran na da kari kusan 19,000 wanda suke da nasaba da haifar da karfi ko kuma ma'adanin uranium, wanda da shi ne aka hada manya-manyan gangar da take haifar da shi kanshi makamashin na nukiliya. Inda sakatare Kerry yace in aka bar Iran to hakika saboda karfin ma'aikatar da take da shi na makamashin na nukiliya za ta iya haifar da makamin a cikin wata bi kacal. A ƙarshe Kerry yace ita wannan yarjejeniya da aka cimma da ƙasar Iran an yi ta ne bisa la'akari da cewa lokacin ta yayi kuma hakan ya dace a yi ba tare da la'akari da jita-jita ko kuma yamadidin da ake na cewa ƙasar Iran din tana da niyyar yin makamin nukiliyar ba. Kawai an yi ne saboda da abin da ya dace a yi kenan kamar yadda ya fada. Amma ya rufe da cewa hakan zai fi kyau matukar aka yi domin ganin cewa Iran din bata mallaki makamin na kare dangi ba. Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce jiragen saman yaƙi na sojojin ƙawance suna ta ƙara yawan harahalin da suke auna 'yan ƙungiyar ISIS ba a ƙaƙƙautawa. Yau Litinin Shugaba Obama ya yi wannan furucin bayan wani taro da ya yi da manyan jami'an tsaro a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon a kan yunkurin da Amurka take yi na yaƙi da 'yan ISIS. Ya ce sojojin taron dangi sannan kan hankali suna kashe kwamandoji da makisan ƙungiyar ISIS daya bayan daya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin kasar Burundi da su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar. Jiya Ladi John Kerry ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilasta kawo ƙarshen kashe-kashe. Yau Litinin aka shiga rana ta biyu a zaben da ake yi a kan sabon tsarin mulki a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Bayan da mummunar tarzoma ta dagula zaben a wasu yankunan kasar jiya Ladi, kungiyar agaji ta Resco ta ce an kashe mutane biyar.
To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma sashen ko kuma shafinan musayar ayoyinku na sadarwar intanet. Yanzu a madadin Julie Gresham da ta gabatar da shirin da wato ta shirye shirin da bada umarni da ita Juma'a Ali da ta yana gabatar da shirin da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata Alheri ku kwana lafiya mu kuma karasa wani lafiya da Alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.